is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum, fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarafil Hashim Gumel. Shugabannin duniya sun mayar da martani ga hukuncin da kotun kasa da kasa ta Majalisar Dinkin Duniya ta yanke ranar Juma'a, cewa Isra'ila ta dakatar da hare-haren da ke kaiwa a kudancin birnin Rafah na Gaza, matakin da ya tsananta matsin lamba daga kasashen duniya kan Isra'ila dangane da farmakin da take kaiwa Gaza, amma Isra'ila ta ce ba za ta amince da hakan ba. Da yake karanta hukuncin, shugaban kotun ICJ Nawaf Salam ya bada misali da yanayi na musamman ga masu rauni a Rafa. Ya kuma bayyana shakkun kotun cewa korar fararen hula da Isra'ila ta yi daga birnin kan iyaka ya isa ya sauƙaƙa kan babban hatsarin da fararen hula ke fuskanta a wurin. A cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa, ofishin firaministan Isra'ila da na ma'aikatan harkokin wajen ƙasar sun yi Allah wadai da matakin da kotun ta ɗauka, inda suka bayyana zargin da Afirka ta Kudu ta yi wa Isra'ila a kotun ƙasa da ƙasa da ke birnin Hague dangane da kisan ƙare dangi ƙarya ne kuma abin tsoro da kyama. Masu ba da agaji sun yi gargaɗi Juma'a cewa halin da ake ciki a yankin arewacin Darfur Alfasha yana ƙara yin muni a kowace rana, saboda asibitin ƙasar ɗaya kilo da ya rage yana da kusan mako guda na kayayyakin aiki da suka rage, kuma yayin da waɗanda suke jikkata ke ƙaruwa. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stephanie Durajic ya shaida manema labarai cewa faɗin ya tilasta dubban mutane tserewa tun daga ranar 10 ga watan Mayu, kuma ya yi sanadin mutuwar dubban fararen hula. A ranar 10 ga watan Mayu ne rikici ya ɓarke cikin Alfasha tsakanin dakarun sojin Sudan da ke birnin da kuma dakarun sa-kai na Rapid Support Force waɗanda suka kai harigan ruwan da ke kewaye kafin su shiga babban birnin ƙasar. A cewar wata ƙungiyar agaji ta likitoci ta Doctors Without Borders da ke birnin Paris, wacce aka fi sani da MSF a takaice, aƙalla fararen hula 700 ne suka jikkata sun isa wannan asibiti na ƙarshe da aka fi sani da Asibitin Kudu a cikin makonni biyu da suka gabata. 85 daga cikinsu sun mutu. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Juma'a, ƙasashen Mali da Rasha sun ƙaddamar da aikin gina tashar samar da wutar lantarki mafi girma a yammacin Afirka, inji ministan makamashi na ƙasar Mali Bintu Kamara a gidan talabijin na ƙasar. Hakan na zuwa ne yayin da ƙasar ke cigaba da fama da matsalar wutar lantarki, inda rabin al'ummar ƙasar ne kaɗai ke samun wutar lantarkin. Tashar samar da wutar lantarki ta farko a fannin girma a ƙasar da ma a yankin za ta rage karancin wutar lantarki da ke addabar ƙasar mu a halin yanzu, kamar yadda Kamara ya shaida gidan talabijin na ƙasar Mali ORTM. Grigory Nazarov, daraktan kamfanin Nova Wind na ƙasar Rasha mai kula da ginin, ya ce ana sa ran za a ƙara samar da wutar lantarki a ƙasar Mali da kashi 10 cikin 100. Ƙungiyar Tarayyar Turai da Amurka da ƙawayenta sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa jiya Juma'a game da ƙaruwar tashin hankula a Myanmar. Sanarwar ta ce mu, wato Australia da Canada da Tarayyar Turai, Jamhuriyar Koriya da Malta da New Zealand da Norway da Sweden da Birtaniya da kuma Amurka, mun damu matuƙa game da ƙaruwar rikice-rikice a Myanmar da kuma musamman ƙaruwar cutar fararen hula wanda ke haifar da taɓarbarewar haƙƙin bil'adama da rikicin bil'adama a duk faɗin ƙasar. Ofishin Kare Haƙƙin Bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa ranar Juma'a ya samu rahotanni masu ban tsoro daga jihar Karen da ke arewacin Myanmar game da tasirin faɗan da ake tsakanin sojojin ƙasar da sojojin Arakan, wata ƙungiyar ƙabilanci da ke ɗauke da makamai kan fararen hular Rohingya. Daga ƙarshe wata kungiyar da ke zaune a Oklahoma ta nan Amurka ta bayyana cewa an harba wasu kiristoci masu aikin mission uku daga ofisin dakadanci a Haiti a wani harin kwantan bauna da wasu ƴan daba suka kai musu a Haiti. Masu aikin mission din suna fakewa a wani gida lokacin da ƴan kungiyar suka fara harbi a gidan da misalin karfe 9 na ran Alhamis. Kungiyar ta faɗa a cikin sakonni biyu na Facebook. Rikicin gungun kungiyoyin da aka shafa a cikin yanayi.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda wasu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Muhammad Ashaka da na Alhaji Munir Umudili na daure aure ayyansu Abdul Mumin Munir Sulaimani da aka fi sani da Shola da kuma amaryarsa Maimunatu Ibrahim Mama wanda za a daura yau Asabar kenan 25 ga wannan watan Mayu da misalin karfe 10 na safe a babban masallacin Bukur ko kuma Central Mosque unguwar Doki Bukur jihar Filato to Allah ba da zaman lafiya sai kuma wannan gaisuwar ta murna da sakon fatan alkhairi zuwa ga ambassador Mustafa Sam na daurin auren ƴarsa Aisha Mustafa Sam da Amgunta Abubakar Kuruma wanda za a daura auren nasu yau Asabar din nan wato 25 ga wannan watan Mayu a nan Maryland a Amurka kenan a masallacin Zionist Center of American Mosque dake lamba 9610 a Goodluck Road Laham wato bayan sallah azhar kenan za a yi wannan auren a nan Maryland to Allah ya bada zaman lafiya da kuma zuri'a tayyiba
to amin kuma amin bari kuma mu yi gaisuwa ta Asia ga Yusuf Abdullahi Roni da matarsa Safiya Dano Abdullahi domin rasuwar mahaifiyar kine gidan Aroni da ke karamar hukumar Roni jihar Jigawa to Allah ya bada jimalin rashin mu kuma ya sauka namu karshen sai kuma gaisuwar ta Asia ga wakili mu Tamar Abari domin rasuwar kwata kanwar mamata wanda Allah ya mai rasuwa ita ma a cikin wannan makon Allah ya sa ta huta Allah ya kuma ya sauka namu karshen duka
amin sama amin sai kuma ta'aziyya ga babban limamin masallaci Ibn Taymiya a nan Maryland America kenan kuma shine shugaban talbijin yanar gizo na Walfiya TV a birnin Kumasi Sheikh Firdaus Ladan na rashin uwar gidansa Hajjia Taiba Abdulsalam wanda Allah ya kaddaranta a wajen Lahadi yayin da take halartar bikin auren diyar yar uwanta a Kaduna Nigeria kuma an riga an shafa addu'anta a Kaduna za a yi wata addu'ar kuma a birnin Kumasi sai kuma ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan fitwa a unguwar Yelwa Kumasi na rasuwar baba Dallami wanda yake bada sallah a masallacin Nation a Yelwa Allah ya masa cikawa a makon da ya gabata kuma muna ta iyalai alhinin wannan rashi musamman yarsa Fauziya Adam dake birnin London da wato ladanin sa kenan Alhaji Gurinshi a nan Kumasi Yelwa to Allah ya ji kansa da sauran magabata mu kuma kyauta ta karshen mu
to amin kuma amin muna kuma yiwa kungiyar da ake kira Goza Elite Forum a fata alheri domin shirin wani gagarumin taro da za su yi a Goza jihar Borno da nufin karfafa zamantakewa da fahimtar juna to da fatar wannan taron zai kara karfafa danƙon zumunci da kyakkyawan zamantakewa tsakanin al'umma
amin
samuwa ga waɗanda suke kira domin bada gudunmuwa ga shirye shirye mana dare ko har da muka faɗa
yawa su kira kai tsaye ba su yi lokaci akan kira
yawa to na hakikata cewa suna jin sanarwai ranar litinin za mu fara buɗe layuka domin masu sauraro su shigo kai tsaye su bada gudunmuwa ga shirye shirye mu musamman a yin tsokaci kan abin da ya sha musu kai da kuma gina ƙasa bari mu mika gaisuwar fata alheri daga hannun Hashimu Jimauti Dusu Allah ya sa haka sunan ne yake da jamhuriyar Nijar wanda yake mika gaisuwar fata alheri yake gare mu duka da kuma shirin abare hutu da fatar an tashi lafiya sai gaisuwa fata alheri daga Ahmadu manajan Bauchi da ke Bauchi unguwar Karukun Madaki da yake so a mika masa gaisuwar fata alheri da sadu zumunci ga Malam Musa Abdullahi head master na makarantar babban mutum da ke Sikal a Bauchi ke malama Ummi Umar da ke koyarwa a karamar secondary ta Bakaru da mai girma dan Juma Bauchi honorable Alhaji Bashir Yakubu Lami sai uban Juma Bauchi Alhaji Nasiru Ma'azu sai tsohon sarkin ganin uban Juma Bauchi Alhaji Siraju Moji da dan Ladi Kaura na kauran Bauchi sai sarkin garin Langas Alhaji Abdulrahman Yawa daga ƙarshe yana gaida sarkin motan sarkin Bauchi Alhaji Baba Shehu Lami wannan gaisuwa ce ta sarakuna da fatar an tashi lafiya sai kuma dubun gaisuwar fata alheri ga Haddadi mai kwamfuta mai yamadu zaki su dangi zomawa da Comrade Riyasu Yakubu Jigawa da Muhammad Nasir Sokoto sai ya taso Iliyasu Magami da Yahaya Dano Azuri sai Sani Ashakura da mai girma sarkin kudin Ubushi Idris Abubakar sai Honorable Bala Kukani Kebbi da fatar an kaki lafiya
to sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga Isu Dila Party da fata alkhairi zuwa ga mai martaba sauran zazzau hakimin baki Alhaji Jafaru Aliyu da sarkin baki Alhaji Sani Jafaru Aliyu da kuma sarkin Hausawan Gareji Olode Alhaji Rabi'u Gura yace na miƙa gaisuwa zuwa ga shugaban Hausawan Gareji Olode Alhassan Mai Afriya da Alhaji Bashir Mai Katako bakin kasuwa baki da magajin gadan kaya baki da Murtala dan baki da Gambo Laska baki Yakubu Izi baki da kuma Jamilu Mai Kasida gidan Fulani baki da Alhaji Magajin Yaki gidan Fulani da Ashiru dan Kamashu baki da Alhaji Haruna Walo baki da Bala gidan Sharifai baki da Aminu gidan Sune Koko Titi baki da Gambo Mai Gada dan Ganye baki da Alhaji Harusu na Alhaji Tasi baki da Lawal Hambali da Sulba da kuma Garba na Hali Kamba da Abubakar Sa'ad Danye da Garba Sabiu da Gashuwa da Maciko Sarkin Ruwa baki da Tahiru Danju baki da Nuhu Lawal baki da Gali Suraki baki da Masaudu Alhassan baki daga karshe da ƴaƴansa Hassan da Husaina da Hassan da Husaini da fatan duk sun ji kuma suna cikin koshin lafiya mai gaida su Isu Dila baki
yawa to baba da fili ga mai
duk gaskiya ai ba gobe ranki da shi
ba gobe ga na gobe da na gobe gobe ranki wanda gobe
haka jama'a masu sauraron sashen Hausa na gidan radio muryar Amurka VOA barkanmu da warhaka to kamar yadda kuka yi a cikin gabatarwar wato jagororin shirin cikin iko Allah muna tare da ɗaya daga cikin matasan mawakan kaduna dukku tarayyar Najeriya wanda ya amsa katin gayyata ta daga kaduna dukku yau tattaki ya zo nan mara'i ban sani ba ko tsibiri zai wuce domin ya gaya da gobarawa wato Haruna Zango mai wakar bagobara ta zo katsana kamar yanda aka fi sanin sa domin ɗan magana sun ce waka bakin mai ita ta fi daɗi Malam Haruna sai a gabatar da kai ga masu wato sauraron muryar Amurka a wannan shiri na abari ya huce
a da farko dai sunana Haruna Shitu wanda aka fi sani da Haruna Zango ɗaya daga cikin mawakan Hausa da ke Najeriya
to madalla Malam Haruna ga ta amara'i kuma jamhuriyar Niger ni ka zo yi
to abin da yake tafi da ni koko ya kawo ni shine na zo domin amsa muhimmiyar gayyata da wannan tasha ta min taku mai albarka
to Malam Haruna ba mu takaitaccen tarihin rayuwarka a gurgurje
da farko dai ni an haife ni a jihar Katsina na yi primary school na kuma yi secondary school na kuma yi karatu na Muhammadiya
na'am
shi ma bakin gwargwado abin da ya sawaka kuma na yi karatu na diploma gaba da secondary kenan wanda kuma gashi a yanzu muna cikin harkar waka ana ta damawa da mu
kai lalle an sha gwagwarmaya to Malam Haruna me ya jefa ka cikin lamarin waƙoƙi waɗannan na Hausa na zamani
to ka san ita rayuwa kowane dan adam da Allah ya yi akwai bangaren da ya aje shi kuma zaka ga wani tun yana yaro akwai abin da yake ra'ayi wanda kuma gurin shi Allah ya cika mishi wannan guri to ni gaskiya ko da ina yaro Allah ya sanya mun son waka
to fa
wanda idan naje irin wuri haka wanda mawaka suke gabatar da waƙoƙi tun ma irin mawaka na gargajiya to gaskiya indai ana gabatar da waka ina jin a jikina cewa ina ma a cikin ni ne wanda gaskiya abun yana tsammani sosai Allah da ikonsa kuma sai ya nufa ni ma zanayi waka wanda gashi muna ta yi bakin kokari kuma alhamdulillah sako yana zuwa inda ake bukata.
Ainihi zamu so sanin ko masu sauraro za su sanin da wata waka ce ka fara yin waka.
To eh wakar kuma da na fara da ita ce a wata waka ta baiko na baikon shi ubangida na wanda shine ubangida na a harkar waka da wakar baikon sa ce na fara lokacin da aka yi masa baiko shi da masoyiyarsa. To sai na rubuta wannan waka ta baiko na je a studio nasa a narera wannan waka. To wannan waka ma zan iya ce ma ita ce sirrin shiga ta harkar waka, saboda daga nan ne da Allah ya hada ni da shi kuma shikenan na ci gaba da zama a karkashin sa a studio shikenan, wanda nan ne ta fadi tashi wanda har yanzu ni ma cikin ikon Allah gani da studio na.
To mallam Haruna, cikin wakokin da kai akwai wata waka mai taken bugubura ta zo ka tsina.
Kafin nan a wannan hirin da kike da waccan
ta dauki wira ga kin ta kofa ta kofa ta kofa ta kofa ta dauko tunan duk ta dauka sai shi ke dan sai ta tura miki da sako na daga jinsi kai kai ya yi
haka
yawa wani ba
kadan da
kike kuma zai yawa tsakanin su biyu sai ta ce na lura cewa ta ce ni sunana wani ni kuma ina kungiyar ɗan Boko Haram ya lura cewa kuna abokantaka da matata kuna aika sakonni kace idan in ka ci musu ga sakon da ka aika rana kaza kace kaza tace kaza kace kaza tace kaza kace kaza tace kaza kace to ina baka kashedi idan baka fita harkan matata ba duk abin da zai faru da kai da iyalinka baki daya kai kaza na farko dai sunan ka wani kana aiki a wuri kaza
kuma kana a unguwa kaza
kana a unguwa kaza abokin ka sunan shi wada da wada da wada da wada
to ta fata ka kaza hala
amma sai ta ce ba san ta san gobi sunan mata ka kaza ƴaƴan ka wada da wada da wada da wada na farko kaza 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 ga
dole kiyaye
kace ga abincin da ka muso ga karfe na kace karfe kaza kace tafiya wurin aiki ga hanya da kake bi ga hanya da kake dawowa to idan ka san cewa ina kallon ka
da dole ne da bi wannan
na san kai ko wane ne na san komai da komai game da kai kace ni nake baka idan ka kara duk abin da ya faru da duk wannan da mutanen da la'ambata kai kaza habawa kada kana aika wani a gida da ba kake zanne kana kallon shi haba sai ka ga mutumin ka zufa ta kama shi ya tashi zufa ta ce ne faru ne haka ina ya iya amsawa ya ce wai nan da nan ya je ya sassauke dukkan a hanyoyin sadarwar da yake abin
da gaba ɗaya ba
ya fice daga WhatsApp ya fice daga Facebook duk kowanne ya sassauke shafukan shi kai nan kuma bai tsaya a nan ba ita wannan waya da yake amfani da ita ma da take iya hawan internet ya je saida ta ya je so
wanda ba ta hawa internet
ba abin da take da kira ya kira ya ce a me zai ce kai shi social media nan yana hana addini baya bari shi a addini kaga shi a daga wannan lokacin ya kamata yana sallah
yana ibada
yana ibada abin da ya kamata yake na saboda ka shi daga yanzu
Ta baki ma karanai zamana yaki saboda bani
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kan zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladas Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.